Ladies and gentlemen, you know what time it is. You're tuned into BossTrends.com.
Banada.
Baskiyane ina san ki, love you the way you are. Soyayyar wanzu ma da daɗi, yeah you are a superstar. Yarin yake yi ce, kece a zuciyata. Yarin yake yi ce, kece a zuciyata. Take a look at the sun. I think my love for you is that in the back you say finger in my body sensual. Yarin ya kece, kece a zuciya. Da yau baby na baki amana, tunke na baiwa amanar zuciyata. Tunke kadai masoyiya gare ni, ba zan bar ki ba. Ba zan guje ki ba, just the way you love me, just the way you need me, I love you, just the way you love me, just the way you need me. Yarin ya kece a zuciyata.